sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fata an sha ruwa lafiya. Ni ce Amina Bahari Auna tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Talata 18 ga watan Afrilu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya wato INEC ta ayyana Honorable Ahmadu Umar Sintiri na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya nasara a zaben gwamna na jihar Adamawa. Sannan idan muka koma arewa maso gabashin nahiyar Afrika za ku ji cewa manyan hafsoshin sojin Sudan wato General Abdel Fattah al-Burhan da jagoran rundunar kai daukin gaggawar RSF General Mohamed Hamdan sun sanar da cewa za su kage ta buɗe wuta. Muna kuma tafi da shiri na musamman da kuma labaran wasanni kafin su tuntuma cikin taskar rahotannin mu. Bari mu je ta duniyar ta yini.
Masauraro assalamu alaikum barkanku da dare da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Ga cikakkun labaran duniyar. A yau Talata babban birnin Sudan ya jure barin wutar da ake yi tsawon kwanaki hudu duk da alƙawarin da bangarorin soji da na RSF suka yi na mutunta alƙawarin tsagaita wuta na sa'o'i 24. Likitoci a Sudan sun ce fadar da ta tilastawa asibitoci da dama daina aiki. Da safiyar yau Talata an kai wani hari kusa da shalkwatar sansanin sojin kasar a Khartoum yayin da bangarorin biyu masu gwabza fada suka gaza nuna alamun tsagaita wuta kamar yadda aka sanar a jiya. An ci gaba da barin wuta da ake yi tsakanin dakarun soji da na RSF kusa da filin jirgin saman Khartoum a fada kuma fadar shugaban kasa. Gidan rediyo da talabijin na kasar sun ci gaba da kasancewa karkashin ikon dakarun sojin kasar. A wani bangaren kuma kungiyar likitocin Sudan ta bayyana cewa alƙalman waɗanda suka mutu ya zarta 180 da akalla kimanin wasu 2000 da suka samu raunuka. Kwamitin gudanarwar gamayyar kungiyar likitoci ta kuma ba da rahoton cewa asibitoci 16 da ke cikin Khartoum da sauran birane a faɗin ƙasar sun rufe a dalilin lalacewar da suka yi sakamakon fadar da ake yi ko kuma saboda rashin tsaro. An kwashe mutane daga asibitoci da dama a cikin Khartoum waɗanda suka haɗa da Al-Sha'ab, Ibn Sina, Bashar, Al-Turki, Al-Zaituna, Imperial, Al-Sharta, Bahri da kuma cibiyar cututtukan koda na Dr. Salma. Wasu kamar su Fadil, Al-Baraha da Hajjal Safi sun daina aiki. Mataimakiyar babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Jillian Tini ta ce cikin kwanaki masu zuwa majalisar za ta gudanar da taro domin tattauna yiwuwar amincewa da Taliban a Afghanistan tare da jaddada buƙatar da ke akwai na ganawa da hukumomin masu tsatsauran ra'ayi. Waɗannan kalaman na Amina Muhammad suna zuwa ne yayin da shugaban Taliban Hibatullah Ahunzada ya sake jaddada matsayarsa a yau Talata domin cimma manufarsa ta addini da sauya ɗabi'un al'ummar Afghanistan ta hanyar tabbatar da amfani da dokokin musulunci wato dokokin shari'ar musulunci da ƙarfin tsiya. Muhammad ta fadawa mahalarta wani taro a cibiyar nazarin al'amuran jama'a da kasashen waje na Princeton School of Public and International Affairs cewa taron na ƙasa da ƙasa zai haɗa kan jakadun masu aiki akan Afghanistan kan teburin tattaunawar da dai sauransu. Ta ce abinda muke fata shine duk za su hallara daga yanzu zuwa makonni biyu masu zuwa a yankin. Kana jakadun za su tattauna karan farko tsakaninsu daga matakin kwamiti yanki da kuma matakin ƙasa da ƙasa, inda a karan farko babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya zai gana da su. Ta ce bayan nan muna fatar cewa za mu warware bakin zaren da zai dawo da mu kan hanyar da za mu amince da Taliban amincewa da ka'idoji. Muhammad ta ce ko zai yiwu ban sani ba, amma ya zama wajibi a yi wannan tattaunawar kuma wannan ita ce kawai madogarar mu. Rasha ta ce a yau Talata shugaba Vladimir Putin ya ziyarci yankunan Ukraine da suka hada da Kherson da Luhansk, inda ya samu rahotanni daga kwamandojin soji. Fadar Kremlin ya fitar da wani bidiyon Putin inda yake faɗa wa kwamandojin nashi cewa yana da mahimmanci ya ji ra'ayoyinsu kuma ya samu musayar bayanai. Kherson da ke gabashin Ukraine sannan Luhansk a kudancin kasar suna daga cikin yankuna biyun da Putin ya yi ikirarin cewa ya koma ƙarƙashin ikonsa a watan Satumba cikin wani mataki da taron kolin Majalisar Dinkin Duniya take amincewa da shi. Mashawarcin shugaban kasar Ukraine Mykhailo Podolyak bisa dukkan alamu a game da batun ziyarar ta Putin a shafin sa na Twitter ya rubutu a game da shugaban Rasha cewa yankunan da aka mamaye lalatattu domin more laifukan da ya aikata akan kwari na karshe kazalika a yau talata ministocin wajen kasashen G7 sun fitar da wata sanarwa ta hadin gwiwa inda suka ayyana mamayar Rasha a Ukraine a matsayin babban take dokar kasashen duniya sannan suka buƙaci Rasha ta yi gaggawar janye dakarunta ba tare da wata bukata ba Ana shan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministocin wajen kasashe bakwai na G7 sun yi alwadai da yakin Rasha a Ukraine sannan sun bayyana buƙatar da ke akwai na samun zama da China domin tattauna batun kalubalolin da suka addabi duniya yayin da suke kammala ganawar su yau talata a Japan. Yayin da suka ayyana muhimmancin aiki tare da China a game da al'amuran da suka jibinci sauyin yanayi da tsaron lafiyar duniya. Ministocin sun bayyana damuwa a wani sakamakon taro na haɗin gwiwa a game da ayyukan China a gabashi da kudancin tekuna da kuma matsayarta akan Taiwan. Suka ce muna jaddada muhimmancin zaman lafiya da kwanciyar hankali a duk faɗin zirin Taiwan a matsayin wani al'amari da ba za a iya kauce masa ba kan batun tsaro da cigaban al'ummar kasashen yamma. Kana buƙatar warware dukkanin matsaloli a faɗin zirin cikin lumana ministocin suka ce ministan harkokin wajen China Wang Wenbin ya faɗa wa manema labarai cewa sanarwar ta G7 ya taɓo harkokin cikin gidan China sosai kana sun zalunci ƙasar da ƙazafin da suka yi mata tare ministocin ƙasashen wajen zai share fagen babban taron shugabannin ƙasashen G7 a watan gobe Daga ƙarshe babban jami'in diplomasiyar Syria yana ziyarar aikin kwanaki uku a Tunisia inda ake sa ran zai gyara dangantakar diplomasiya da ƙasar bayan yanke dangantakar diplomasiya tsakanin su tun shekara ta 2012 bayan da shugaba Bashar Assad ya farma masu zanga-zangar kin jinin gwamnatinsa Ministan harkokin wajen Syria Faisal Miqdad ya gana da takwarinsa na Tunisia Nabil Amar jin kadan bayan da ya isa kasar a yammacin jiya Litini ma'aikatar harkokin wajen Tunisia a wata sanarwa ta ce makasudin ziyarar shine dan dawo da dangantakar diplomasiya tsakanin kasashen shugaban kasar Tunisia Kais Saied a farkon watan nan ya bada umarnin tura wani jakadan Tunisia zuwa babban birnin Syria Damascus
To a gaida Aisha Ma'azu da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai bangaren rahotannin mu. Hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya wato INEC Rashin Jihar Adamawa ta ayyana Honorable Amadu Umar Fintiri na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya nasara a zaɓen gwamna na jihar Adamawa. Farfesa Muhammad Meleni ya sanar wato nasarar PDP a jihar. Wakilinmu daga Adamawa Lado Salisu Garba na ɗauke da wannan rahoton.
Umar Muhammad Fintiri of PDP having satisfied the Prime Minister though, hereby declare Amina and
Professor Muhammad Mele kenan lokacin da ke ayyana wadda yayi nasara a zaben gamna a jihar Adamawa. Tuni da yi magoya bayan gamna Ahmadu Umar Fintiri na jam'iyyar PDP a jihar Adamawa suka bige da murna da kuma annashuwa a jihar sakamakon ayyana jam'iyyar a matsayin wadda ta lashe ƙuri'u masu rinjaye. Dr. Aliyu Idihon wanda ke zama wakilin jam'iyyar PDP a dakin tattara sakamako dake yarkwatan hukumar zabe mai zaman kanta a jihar Adamawa nan da ke kuwa na fara masa tambaya ko ya yaji da wannan sakamako
mun gode Allah kun gode Allah subhanahu wataala kuma a Najeriya akwai soran hope a Najeriya bata lalace kamar yanda mutanen APC suke tsammani za su lalata ba Najeriya kasa ne mai doka kasa ne wanda za a bi tarwarkin doka muna son mu yi amfani da wannan dama mu ce mun gode mu aine mun gode da an zanna lafiya a cigaba da zaman lafiya Allah ya taimaki gwamna shi ma gwamna kuma ya sani da yemu mutanen Adamawa adalci abinda mutane suka san shi da shi suka bashi wannan goyon bayan na wannan karo
wakilin jami'ar APC da bai samu halartar dakin tattara wannan sakamakon ba hakan ya sanya na tattaunawa da wani dattijo na jami'ar APC kuma mai gwagwarmaya a siyasar jihar Adamawa wato honorable PP Elisha shi kuwa cewa yayi
muna mamaki akan cewa aka sake dawo aka ce an juye abinda shi ya faɗa wannan tsarin dokan kuma ya kamata a gane duka duniya kafin ai wannan electoral act sai da yaje gu majalisar dafibai 109 suka yadda yaje gu majalisar wakilai 360 suka yadda aka tura shi a minister na shari'a shi attorney general ya duba ya yadda sanan kuma ya mika shi ga shugaban kasa ya rangada ma wannan dokan hannunsa a ran 25 ga watan 2022 to zamu yi mamaki tunda wannan dokar tace in yayi furshi ba mai canjawa to ya aka yi ita kuma hukumar zabe ta karan kanta tana saba dokar zabenta
Professor Muhammad Mele wanda ke zama a kawun hukumar zabe mai zaman kanta wato INEC shine dai ya ayyana sakamakon zaben gwamna a jihar Adamawa wanda ya ayyana gwamna Ahmadu Umaru Fintiri na jam'iyyar PDP ya lashe zaben kujerar gwamna da kuri'u 1,431 ita kuwa sanata Aishatu Dairu Ahmed Binani na jam'iyyar APC wanda ke bin sa da kuri'u 396,788 sai kuwa Honorable Sa'ad MC Tahir na jam'iyyar NNPP wanda ke da kuri'u 4,852 haka dai kiryan ya ta tafiya a yanzu haka dai magoya bayan jam'iyyar PDP a jihar Adamawa sun buge da murna da kuma annashuwa hadima da godewa Allah da aka ayyana wannan sakamakon Lado Salis Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya
Madalla a gaida Lado Salisu kamar dai yadda muka kawo muku bayanai akan al'amarin Sudan a shirinmu na rana inda manyan hafsoshin sojin Sudan wato General Abdul Fattah Al-Burhan da jagoran rundunar kai daukin gaggawar RSF General Muhammad Hamdan Dagalo suka sanar da cewa za su tsakaita bude wuta bayan bangarorin biyu sun shafe kwanaki hudu suna gwabza fada tsakanin su wanda ya sanadiyar mutuwar mutane kusan 200 abokiyar aikin mu Grace Alheri Abdu ta sake dawowa da Dr. Usman Bugaje masanin tarihi wanda kuma yake da kwarewa akan al'amuran Sudan inda zai mana karin bayani akan tushen wannan takaddamar
wannan dai matsalar ta samu tushe daga shi kansa Al-Bashir da yake kara 30 yana mulki da abun yake shi kowa ake sani ake ta sanya za a rubu da shi domin in kin tuna kamata yi ayi zabe sai ya kada ya ce daga zabe ya ta kawo sharadi bayan an cika wannan sharadin sai ya kawo wani wai don dai ya ci gaba da mulki to jama'a ta suka gaji saboda haka matasa suka yunkuro aka cika titunan kasa ba wai kawai ita babban birnin ba Khartoum hatta manyan garuruwa irin su Port Sudan irin su Atbara da su Kasala da su Madani da su Al-Ubay da su Al-Fashir duk dai manya-manyan kasa a garuruwa wanda suke wasansu babban birnin jihohi ne aka yi ta zanga-zanga tilas Al-Bashir ya sauka daga mulki to da ya sauka su waɗanda kamar suka jagori ko suka ingiza aka yi wasansu suna da ra'ayi irin na gurguzu abinda ake ce ma communist sai suka shigo cikin mulki aka ce lalle a yi da su to tsarin da aka shi ne sai aka ce to waɗanda suke kamar sojoji ne su ba da kamar shugabanci kuma su kare ƙasa amma waɗanda suke kamar farar hula ne kuma su kamar suka jagoranci wancan abu su kuma a ba su tafiyar da ƙasa ma'ana sai aka samu shi wannan Hamdok aka ba shi prime minister su kuma waɗannan suka rike harkar tsaro da harkar wato alaƙa da ƙasashen waje da abubuwa irin waɗannan manya-manya guda biyu uku hudu aka ba yawa sai aka bar mu shi wannan to shi kuma Hamdok kamar yadda yake yana da ra'ayi na gurguzu to sai ya fito da ƙiyayya da adawa da addini to ɗan fitowa da faɗa da ya da addinin kuma sai ya kawo musu matsala to wannan sai tunzala mutane da suna murnar Al-Bashir ya tafi an kawo hukumar da za ta tafiyar da tsari har a zo a yi zaɓe ko me koma lafiya to wannan abinda su 'yan gurguzun suka yi su Hamdok shi ya kawo kuma wata sabon rikicin da ta cinye shi Hamdok ɗin in kin tuna aka yi ta zanga-zanga aka yi har sai Hamdok ya sauka
to kasance da mu domin jin cigaban wannan tattaunawar. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19-31-49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku ji mu a tashar mu ta VOA Africa mita 102.5. Bayan haka a kodayaushe kuke so, za ku zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin jin shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin na gaba wato rahoto na musamman.
Le voyage animé à Chico, vous trouvez que l'activité a repris son cours normal.
Shugaban gwamnatin kasar jamhuriyar Kamuru kenan kuma Prime Minister kasar Joseph Jengote yake jagorantar wani taro na sasanta rikicin ƴan awali a kasar jamhuriyar Kamuru wanda aka kwashe sama da shekaru 5 ana ta dauki baladi tsakanin bangaren Ingilishi da bangaren Faransanci surari masu dauke da bindigogi ne suke neman cewar a raba kasar jamhuriyar Kamuru gida biyu domin ba su yarda da irin tafiyar da ake yi ba suna bukatar su kafa gwamnatin kasar su ta Amazonia. Wannan al'amari dai gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta ce ba za ta mika kai guri yau ba domin kasar Kamaru guda ɗaya ce, babu wata kasa wadda za ta shiga a wannan kasar. Har yanzu haka dai sha'anin kasuwanci da karatun zamani na matasa baya gudana a wannan bangaren domin yadda masu dauke da makaman suka jadaga suka ce ba za su yadda a ci gaba da gudanar da waɗansu harkoki a wannan bangaren ba a gwamnatance. Wannan ne sa na yi hira da masu ruwa da tsaki a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru domin su faɗa mana irin abubuwan da ya cancanta a ce an yi a kan wannan rikici da rikicinewa a ƙasar.
Abinda zan faɗa a madadina na kalifa mai ƙoƙari da zaman lafiya a duniya gabaki ɗaya da kuma yaƙi da ta'addanci, a nan ƙasar Kamaru dai gwamnati Allah ya ba ta basira yanda za a zauna mazauni ɗaya a tattauna duka waɗansu matsalolin da ke addaban al'ummanmu na ƙasar Kamaru, musamman abin da ya ga yaƙe-yaƙe fitinan Boko Haram na da fitinan ƴan aware. To ka san gwamnati da zai iya ɗaukan makami ya je ce zai yaƙi al'ummansa ba, shi ka gaisa gwamnatinmu nan ana tsara ne ana ganin
garin batun gari
yawa, domin kaga gwamnati da zai sai makami da kuɗin ƴan adam kuma ya je ya, to shine mu kuma muna kira ga waɗannan a zo a zauna a tattauna a samu zaman lafiya, don zaman lafiyan nan shine don ba abin da za a same shi da ƙarfi, ko ka samu abu da kwace to nan abin ba ƙarko, amma aka samu a cikin zaman lafiya a cikin nutsuwa a cikin gaskiya to kowa zai ji daɗi.
Matasa me za ka ce musu a daidai wannan lokaci?
Yawa, matasa kuma masu ƙorafi a gwamnati bai ba mu aiki ba, a gwamnati idan ce zai ɗauki kowa a aiki kaga aikin ma ba yawa, aikin ba yawa na gwamnati ma. Idan ce duk kowa zai aiki a minista ko a ofishin gwamnati, ka gani ofishin ma ƙalilan ne, kuma muna nan al'umman matasa da yawa waɗanda suke da ilimi ko ba su da ilimi a nemi sana'a, don mun gani yanzu masu sana'a ma su ne masu kafi jin daɗi fiye da wanda suke aikin gwamnati. Don kaga kana nan ya za faɗa malamin kanka ba wani fitinan kan da za a yi, to yanzu mun bibiya duk waɗansu masu ƙoƙari su shiga gwamnati ɓarayi ne, gaidai mutum zai shiga ne domin shi ma ya ɗauki kuɗin al'umma, to shi ne yanzu muke gargaɗi a fitar da kai a wannan sha'ani, kowa ya nemi tattalin arzikinsa.
Alhaji Ali mai faɗa a ce a rasa da jamhuriyar Kamaru kuma ɗan siyasa shi ma ga abin da ya ce kan wannan taron da za a gudanar a ƙasar Kamaru.
Lallai ko taron da aka yi da gwamnoni guda goma na ƙasar Kamaru da ministan cikin gida da kuma premier minister, wannan sababbin taro ne da suke yin shi nake ga wato kowane wata uku ko wata shida, wani za'in kuma ko shekara guda. ana hada kawun gwamnoni da wani lokaci inda da ko wani matsala a yi bayani akai kuma a kan matakan da za a iya dauka a kowane lokaci amma wannan taron ya zo da wani bisalo na daban a ciki dangane da cewa al'amura da yawa suna ficewa ba tare da gwamnati suna iya su kare wato al'ummar su ba da suke waɗannan bangarori guda biyu da ka yi magana wato arewa mai nisa da kuma bangaren mai amfani da harshen ingilishi ana gani dai abin ya yi kamari ne yanzu an ga da cewa sojoji da yawa suna bata rayukansu da kuma yin aikin gwamnati da yawa suna nan waɗanda aka kama su wato aka yi kidnapping su kuma da ake tambaya a bada waɗansu kuɗaɗe kafin a bar su.
Alhaji Habibu Kinuwa shi kan galau ne ba jiya ba an ga yan ta'adda suka riga da shi akan hanya shi ma ga abin da ya labarta mana.
Game da taron da aka je ƙasan Ingilishi wanda gwamnati ta hada wanda za a je na samu a yi zaman lafiya ka tambaye ni ya nake gani eskar za a samu galaba a wannan taron. Mato niyan ɗaya yana da kyau amma samun galaba yanzu zai wuya dalili don su wanda suka tashi tafiya wajen taron haɗatta wanda ma suka haɗa taron da za a gayyaci yan ta'adda masu riƙe makamai da abin na da kyau amma tafiyan da suka yi nan na kiraye kirayen sarakai ne da mazaunan gari a tattauna a gaya musu cewa in waɗansu sun duba sun ganin sun ji labarin da akwai ta'adda a wani anguwa su zo su faɗa wato dai kamar dai yan sanda a shi sa suka tafi waɗannan abubuwan suke so su sa kamar na auto defense hakan nan a sa mutane kamar yan sandan ciki in suna da labarai su zo su faɗa wa gwamnati ya san matakin da zai ɗauka game da su kuma ya fito musu ta baya taron nan zai wuya a samu zaman lafiya dole sai an kira yan dajin nan wanda suke rike da makamai kwanaki can kaji abin da ya faru aka baza a gari cewa shi general marshal an kama shi an kashe shi aka nuna fotuna a shi foto wani foto ne na barazana ba shi ba ne kwana biyu uku ai ya fito ya magana ai ya faɗa ya ce duk abubuwan da ake faɗan nan yana da rai ba abin da ya same shi to kaji duk waɗannan abubuwan ana publicity hakan nan kamar gwamnati na aiki da kyau to wannan duk ba za su samu zaman lafiya da shi an yi zama a kan tebur da yan gwamnati ɗin da ɗan ta'addan ɗin da yan siyasan ɗin sannan a sasanta a nan ne za a samu zaman lafiya.
Gwamnan jihar Arewa maso yammacin ƙasar jamhuriya kamar Musta Adolf Lale Afri shi ma ya ce wannan zaman da za mu yi shi ne ya fi cancanta domin muna cikin hatsari kuma matasanmu da dama suna cikin damuwa ya kamata a yi wannan zaman domin lafiyar wa juna kuma idan muka yi wannan zaman ne muna ganin cewa hakanmu zai cimma ruwa a ƙasar Kamaru. Yau bangaren Ingilishi sama da shekaru shida kenan ake ta ɗauki ba daɗe tsakanin su da masu ɗauke da makamai da kuma hukumomin tsaron ƙasar jamhuriyar Kamaru haka zalika shekaru 14 kenan ƙasar Kamaru take samun hare-hare ta bangaren jihar Arewa mai nisa inda ƙasar Kamaru ta iyaka da ƙasar tarayyar Najeriya da ƙasar jamhuriyar Chad da kuma ƙasar jamhuriyar Nijar Muhammad Awul Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Yanzu kuma sai shin wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau ta wasannin karkai na taekwondo inda ɗan Nijar da ya shahara a duniya a wannan wasannin saboda ya taɓa riƙe kambe na duniya na ɗan ajin kilogram 87 cewa da Isufu Alfaga ya taho na uku a ajin sama da ɗan kilogram 87 ɗin a wata kwamfala da ta waka na ƙasar Spain a garin Nusia a Lisante. Wasannin na Open na taekwondo na Nusia na ƙasar Spain na bana ya haɗa ‘yan wasa sama da ƴan wasan taekwondo 1400 da suka hito daga kasashe 54 a ko'ina a duniya. A yau ne za a sanin kungiyoyi guda biyu, na farko da za su kai ga wasannin kusa da na ƙarshe na kwambalar ƙwallon ƙafa na Champions League na club na ƙwallon ƙafa na Turai, inda Chelsea ta ƙasar Birtaniya na karɓar ba ƙungiyar Real Madrid ta ƙasar Spain. A makon da ya gabata kungiyoyin biyu sun tashi biyu da nema a nasarar Real Madrid da ta samu a filin ƙwallon ta na Madrid. Sai wasa na biyu tsakanin Napoli da Milan a ce dukansu na ƙasar Italiya. A makon da ya gabata Napoli ce ta sha kashi a hannun Milan a ce da ci ɗaya da nema a San Siro Stadium din Milan a ce. A gobe Laraba kuwa idan Allah ya kai mu Inter Milan ta Italiya na karɓar bakuncin Benfica Lisbon ta Portugal, inda Milan din ce ta gwabcewa Benfica ta Portugal a Lisbon a Portugal, inda ta dankarita da ci biyu da nema a makon jiya. A wasannin na biyu a gobe Laraba duka dai idan Allah ya kai mu Manchester City ta Ingila ce ke kan ziyarar Bayern Munich ta kasar Jamus. A makon da ya gabata Manchester City din ce ta yi raga-raga da Bayern Munich da ci uku da nema. Duk da haka ƴan wasan na Bayern Munich sun ce ba su da katsau sai inda masu ya kari a ranar gobe Laraba. A ɗaya hannu ko kusan cewa duniya na ci gaba da juyayen mutuwar ɗan wasan ƙwallon ƙafa Nizar Issaoui ɗan ƙasar Tunisia, wanda ya banka wa kansa wuta kuma ya ƙode ƙurmus. Ɗan wasan ya yi haka ne bayan da ƴan sanda suka zarge shi da ta'addanci biyu bayan kan ƙarar wani mai sayar da banana da ya yi da cewa ya yi ƙarin kuɗin kilogram guda na banana a kuɗin da suka kai euro 3, saboda abin da gwamnatin ya kayyade a ofishin ƴan sanda. A ranar Juma'a da ta gabata ne aka yi zana'izar ɗan wasan, amma sai da aka yi ɗauki ba daɗi tsakanin ƴan sanda da ƴan uwa da abokan arzikinsa da suka rakke shi a gidansa na ƙarshe, wanda suka ce sun rance sai sun kwato masa haƙƙinsa. Sai da ƴan sandar suka yi amfani da hayaƙi mai sawar ƙwalla domin tarwatsa mutane a wurin zana'izar. Ɗan wasan da ke da shekaru 35 da haihuwa na zama ne ba club ba aiki bayan ya share shekaru masu yawa yana bugawa club da dama na ƙwallon ƙafa na matsayi babba da ma na ƙanƙanin rukunna a ƙasar Tunisia. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
To yanzu kuma sai takaitattun labarai.
To Amina, a takaice, a yau Talata babban birnin Sudan ya jure barin wutar da ake yi tsawon kwanaki hudu duk da alƙawarin da bangarorin soja da na RSF suka yi na mutunta alƙawarin tsagaita wuta na sa'o'i 24. Likitoci a Sudan sun ce fadar ta tilastawa asibitoci da dama daina aiki. Mataimakiyar babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Litinin ta ce cikin kwanaki masu zuwa majalisar za ta gudanar da taro domin tattauna yiwuwar amincewa da Taliban a Afghanistan, tare da jaddada buƙatar da ke akwai na ganawa da hukumomin masu tsatsauran ra'ayi. Waɗannan kalamai na Amina Muhammad suna zuwa ne yayin da shugaban Taliban Hibatullah Ahunzada ya sake jaddada matsayarsa a yau Talata domin cimma manufarsa ta addini da sauya ɗabi'un al'ummar Afghanistan ta hanyar tabbatar da amfani da dokokin musulunci, wato dokokin shari'ar musulunci da ƙarfin tsiya. Rasha ta ce a yau Talata shugaba Vladimir Putin ya ziyarci yankunan Ukraine da suka hada da Kherson da Luhansk, inda ya samu rahotanni daga kwamandojin soji. Fadar Kremlin ta fitar da wani bidiyo inda Putin yake fada wa kwamandojin nasa cewa yana da mahimmanci ya ji ra'ayoyinsu kuma su samu musayar bayanai. Ministocin wajen kwasashe 7 na G7 sun yi alwade da yakin Rasha a Ukraine, sannan sun bayyana buƙatar da ke akwai na samun zama da China domin tattauna batun ƙalubalolin da suka addabi duniya yayin da suka kammala ganawarsu yau Talata a Japan, yayin da suka ayyana mahimmancin aiki tare da China a game da al'amuran da suka jibinci sauyin yanayi da tsaron lafiyar duniya. Ministocin sun bayyana damuwa muni sakamakon taro na haɗin gwiwa a game da ayyukan China a gabashin da kudancin teku da kuma matsayarta akan Taiwan.
Wasu masu saurare baki daya a nan ne za mu dasa aya sai ko gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wannan sabon shirin. Da misali karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Aisha Ma'azu, da Dadi Balawe da ya bada umarni, sai kuma injiniyan mu na yau Mr. Andrade Williams, ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, nake sallama da ku. A huta lafiya.